الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتثبت الله تبارك وتعالى لدكم ولدنجي نيرو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 6 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 3 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne ruwa ne fi idan da tambayoyi suna iya gabata
wata ya kare halma ya raka ko an alaƙin su kuma a kwana da rakin haka kuma ya kai har a shekara a sabon wata ya kama kai kwana goma to kuma ganin wannan ba ta lokacin da ya kama jiya su ba a matsayin cikin da ba ya cikin wani suna ko asibi ya dace da ke
wannan tambaya ba ta da alaƙa da ma'aikacin gwamnati tambayar da kake mutum yana da bukata a wajen Allah shin zai iya yin tawassuli da wata ibada imma azumi ko sallah ko sadaka ko wata ibada ta musamman bai taƙaita ba ga ma'aikacin gwamnati ma'aikacin gwamnati bukatu ne gare shi albashin shi ne haƙƙin shi ne wanda ya zama tilas in lokaci yayi a danka masa albashin shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk lokacin da ka dauki ma'aikaci aiki ya gama aiki manzo Allah ya ce kafin jikin shi ya bushe kai kokarin ka bashi haƙƙin shi har ma wani hadisi wanda yake na musamman hadisi ne tabbatacce ubangiji ta'ala yake cewa mutum uku a ranar kiyama ni ne lauyan su ma'ana da ni za a yi jayayya an gane ku ma'ana ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya dauki nauyin yin wannan shari'a ma'ana shi ne a matsayin lauyanka farkon su manzo Allah ya ce mutumin da ya kama da ya kai shi ya saida a matsayin bawa ya ci kudin manzo Allah ya ce ubangiji ta'ala ya ce ni ne lauya a ranar kiyama na wannan bawan da aka zalunce shi na biyu manzo Allah yake cewa mutumin da ya bada alkawari da ni ya hada ka da Allah kuka kulla alkawari sannan yau dare ka ubangiji ta'ala ya ce ni ne lauyanka a ranar kiyama na uku ubangiji ta'ala ya ce mutumin da ya dau ma'aikaci aiki ya gama aikin ya hana shi haƙƙin shi ubangiji ta'ala ya ce wannan ma shi ni ne lauyan shi a ranar kiyama don haka kasancewar duk lokacin da ma'aikaci yana bukatar haƙƙinsa wannan haƙƙi ya ki fitowa ba laifi yakan iya kusantar ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani abu wanda yake mai sunan ibada Allah ya fito masa da haƙƙin shi wannan hanya kuma ita ce hanya ta dace a shari'a maimakon a fito a yi ta zanga-zanga wanda ba ta daga cikin karantarwa addinin musulunci karantarwa ce wanda take ta shaidani iya abin da ya kamata a nan mutum ya daga hannu ya yi addu'a ko kai sallah ko kai azumi ko kai sadaka ko kai wata ibada ta musamman da sunan cewa wannan ibada ta zame maka tsani a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala game da fitowar haƙƙinka na'am
misali kamar ya mulai da wanda abu ba jarraba nan ba shi annabi yana yi bayanin
wai na filfilin dare shin bayyana karatu ya dace ko kuma boyewa na filfilin dare abin da ya kamata
Assalamu alaikum Abbas
wato wai dangane da na filfili waɗanda suke na dare shin abin da ya dace a bayyanar da karatu ko a boye iya abin da yake sunna na filfili waɗanda suke na dare boye karatu mana bayyana karatu ake kamar yanda na filfili na yi ne abin da ake bukata shi ne a boye karatu amma tare da halaccin boyewa a na filfili na dare da bayyanawa a na filfili waɗanda suke na yi an gane ku amma iya abin da yake sunna in dai nafila ce ta dare to abin da ake bukata mutum ya bayyana ta karatu tare da kuma ya halatta ya koyi in nayi ni ne abin da yake sunna mutum ya koyi karatu kuma tare da halaccin mutum ya kan iya bayyanawa na'am wani maganar wasu daga cikin malamai na cewa duk mutumin da ya yi wankan juma'a bayan gama wankan juma'a ya shagala da cin abinci to sai ya sake wanka wannan magana babu wani dalili a kanta cin abinci ko shan wani abin sha baya daga cikin abubuwan da ke warware wannan tsarki musamman mu ce wanka wanda yake na juma'a illa kasancewar idan muka kalli hikima game da shar'anta mana wanka na juma'a a ranar juma'a shine gusar da dukkan wani datti da duk wata kazanta domin zuwa ayi wannan ibada ibada mai girma ita ce sallar ta juma'a saboda kasancewar asali akwai wasu waɗanda suke zaune a zanguna na Madina galibin su ma'aikata ne manoma ne da wannan sun zo masallacin juma'a maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dinga jin wani duyi tare da su damai ita dauda ba abin da ke gudciko ta illa jibi da zarar mutum ya yi jibi to duk wata dauda da duk wani gumi zaka ga ya tashi daga jikinsa wanda yake wari wanda yake a wuke to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarni cewa duk wanda zai zo juma'a manzon Allah ya ce wanka to dan haka shi wannan wanka na juma'a abinda ake bukata idan ka yi shi ya zamanto kawai babu wani abinda ka sa gaba illa tafiya masallaci an gane ko amma tare da cewa lokacin da ake yin wankan juma'a bayan ketowa alfajir a ranar juma'a daga wannan lokaci shine lokacinsa in dai alfajir ya keto a ranar juma'a to wannan idan kai wanka da sunan wankan juma'a yayi amma kafin ketowa alfajir idan kai ba wankan juma'a bane saboda juma'ar bata shigo ba an gane amma abinda aka fi so kuma a yi shi gab da tafiya masallaci ba dan komai ba kenan dan ya zamanto ka tsaftace jikinka babu wani jibi da wani gumi da zai tashi kafin haka qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu sujudi sahwi malam Allah ya ji kansa ke cewa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da sujada wanda take tarawkanuwa wato shi lafazin as-sahwu shine bi ma'ana an-nisya mantuwa ko kace rawkanuwa a Hausa kenan a wannan babi insha Allah ta'ala za mu ga hukunce-hukunce na raukannuwa a cikin sallah ita sujada ta raukannuwa sujada ce guda biyu wadda aka shar'anta mana a sanadiyar mantuwa a cikin sallah mantuwa a cikin sallah mantuwa ce wadda babu daukan zinubi akan ta balantana kamu da ukuba domin mantuwa ce wadda ke kasancewa ba tare da zabi na mutum ba ubangiji ta'ala ko ka'ida baya dora ma bawa baya dora ma rai wani aiki face gulgudin iyawarta ba yanda za a yi kace ba za ka yi mantuwa ba saboda sifa ce wanda take ta mutuntaka cewa shi dan adam tarani bai cika goma ba an gane ko duk wata sifa ta cika da bunƙasa cancanta ce ga ubangiji subhanahu wataala dan adam ku kasashe ne don haka hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kada hudu ne game da yin raukanuwa a cikin sallah akwai hadisin da yake nuna cewa idan ragi ya auku a cikin sallah to ga yanda ya dace a yi kamar yanda zamu iske hadisin Abdullah ibn Malik ibn Buhaina Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah ta azhar da aka yi raka'a biyu maimakon a zauna a yi tahiyya manzon Allah sai ya miƙe zuwa ta uku suka masa tasbihi manzon Allah ya yi dawowa suka tashi suka bi shi a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya yi sallama sai ya sujada biyu wanda ake kiranta sujada kabli kaga kenan anan wani nau'i muka samu kenan raji nau'i na biyu shine az-ziyada ma'ana kari kamar yanda ke cikin hadisi ingantacce wanda na cikin sahihai hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallar az-zuhr raka'a biyar falamma salla sallama lokacin da ya kawo ta biyar manzon Allah sai ya salamci sai aka ce da shi azida fi salla ya rasulullahi shin sallar ce ba aka kara qala wa ma zak manzon Allah yace me ya faru suka ce sallaita khamsa ya rasulullahi raka'a biyar kai ni za a yi fasan nari jilai manzon Allah sai ya limke kafafuwansa yayi kabbara an gane ko ya fuskanci alƙibla yayi kabbara ya duka ya sujada ya dago sannan ya koma sujada ta biyu da ya dago sannan ya salamci kaga anan kenan wani nau'i muka samu shine kari nau'i na uku shine kokonto game da kari wato da ragi kokonto ne ya same ka dangane da kari da ragi amma fa ba abin da ya rinjaye a wajenka kana kokontan shin ni a cikin raka'a ta uku ce nake ko kuma ta hudu ce nake amma baka da tabbas shin ta uku ce nake ko ta hudu ce nake amma ka samu shakka akan haka to dan haka zamu iske akwai hadisi na Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda wanda hadisin na cikin sahihu Muslim yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza shakka ahadukum fi salati idan dayan ku yayi kokonto a cikin sallar sa falam yajri kam salla bi san baraka'a nawa yayi salasan am arba'a shin uku yayi ko hudu kokonto ya kama ka shin a raka'a ta uku ce nake ko ta hudu amma ba abin da yayi rinjaye manzon Allah yace fal yadrash shakka ya jefar da wannan kokonto wali yabni ala mastaykana manzon Allah yace yayi gini akan abin da ya saka kanshi an gane ko kenan akan menene ka saka kanci tunda kokonto kake ta uku ce ko ta hudu kenan sai ka dauke ta a matsayin ta uku wannan ta uku kana da yakini amma ta hudun ita ce kake da shakka shine yace thumma yasjudu sajdataini qabla an yusalli manzon Allah yace sannan yayi sujada biyu kafin salamcewa sai yace fa in kana salla khamsa in har ya kasance raka'a biyar yayi kenan ashe tuntuni kai hudu to sai kai gini akan abinda ka sakankance uku kenan a ƙarshe ku kai ku ashe hudin kai wannan tabiyar da ka kawo manzon Allah yake cewa shafa'ana lahu salata wannan sujada kabli da zakai kenan tabiyan ta maka wannan tabiyar kin kenan ta samu yalwa sun zama shida sai yace wa in kana salla itmaman in ku ya kasance yayi salla ne domin cika abin da ya rage masa ashe uku ne kai wannan da ka kaba tabiyar bace ta hudu ce manzon Allah yace kana ta targiman li shaytani wannan sujada biyu da zakai gabanin sallama sun kasance wato kaskantawa ne da wulakantarwa ga shaytani domin abin zai ƙara bakanta masa rai an gane ku saboda shi an umarce shi da yin sujada yaki kuma ga yayin dan adam yayi kuma wannan duk kenan abin da yake fama da kai ka wanda yake ya bata maka sallah to gaya ka cike gurbe kenan wannan mu gane nau'i na uku a lokacin da mutun ya samu kokonto game da kari da rike amma ba abin da ya rinjaye a wajen sa kenan me zai sai yayi gini akan abin da ya saka kanci misali kana kokontan shin a raka'a ta biyu ce nake ko a ta uku kenan za kai gini akan abin da ka saka kanci nawa zaka ci sai ka dauke ta a biyu biyun wannan kana da yake amma ta uku ita ce kake da kokonto shin wannan ta uku ce nake ko ta hudu sai kai ba abin da ya rinjaye a wajen ka sai ka dauke ta a matsayin ta uku kenan sai ka zo da ta hudu in har ya kasance daman hudun ta cika wannan wanda ka zo da ita ta biyar ce kenan wannan sujada kabli da zaka yi ta zama mata kenan yal uwa shine yace shafa'ana lahu kenan sai su zamanto kenan ta zama mata yal uwa idan ku ya kasance kenan sallah ta cika wannan sujada kabli da zaka yi manzon Allah yace kana ta targiman li shaytan sun kasance kenan kaskantawa ne da wulakantarwa ga shaytan nau'i na hudu shine kokonto da rage a lokacin da wani yayi rinjaye daga cikin su a wajen ka ka samu kokonto game da kari ko rage to amma sai yayi rinjaye kawai a tunanin ka cewa kari ne kai an gane ko ko kuma kai samu yakinin cewa ka samu rinjayen cewa kawai rage ne kai misali kana kokontan a ta uku nake ko a ta hudu kawai sai yayi rinjaye a cikin zuciyarka wannan raka'a ta uku ce kake to anan hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cikin sahihain manzon Allah yake cewa da mu idza shakka ahadukum fi salati idan dayan ku yayi kokonto a cikin sallar sa fal yataharras sawaba manzon Allah yace ya kirdadi abu wanda yake mai dacewa kenan anan sai ka tsaya ka dan yi tunani ka samu rinjaye akan shin rage ne ko kari ne sai yace fal yutimma alaihi sai ya cika abin da ya rage masa kuma li yusallim manzon Allah yace sannan ya salamce kuma li yasjud sajdatayni sannan sai ya sujada guda biyu an gane ku kenan anan ma lokacin da ka ringa kokonto a ta hudu ko a ta uku kake sai ka samu rinjaye cewa ta uku kake kenan sai ka zo da ta hudu idan ka zo da wannan ta hudu kenan me zaka yi sai ka yi sujada an gane ku tace sujada ba adi kenan dan haka wannan nau'i hudu gaba ɗayan su sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda karin bayani zai zo akan haka kenan farko dai rage an gane ku farko rage na biyu shine wato kari na uku shine kari da rage amma ba abin da ya rinjaye a wajen ka na hudu shine kari da rage aka samu ɗaya daga cikin su ya rinjaye ita irin wannan sujada wanda ake kiranta sujudus sahwi ta tabbata ta auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan komai ba ko illa domin wata hikima ko kuma mu ce domin hikimomi na Ubangiji subhanahu wataala hikima ta farko kamar yanda malamai suka bayyana yanda hadisi ne ya tabbatar mana shine dan mu tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato mutum ne abinda yake samu wani dan adam na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bambanci anan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mantuwa ba a tabbatar da shi akan wannan mantuwa domin annabawan Allah da manzanni Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya basu tsaro da kariya. In ma sun yi kuskure to ba a tabbatar da su akan kuskuren su, kai tsaye za a fadakar da su. An gane ko? Dan haka akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan wanda muka karanta na nau'i na hudu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sallah yayin mutuwa a ciki sahabbai suka fadakar da shi, sai yake cewa innama ana basharun an saka matan saul fa idza nasitu fadhkiruni, sai yace wa idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawaba falyutimma alayhi thumma liyusallim thumma liyasjud sajdataini. Manzo Allah yace ku san da cewa ni dai mutun ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, inna manta, manzo Allah yace ku tiratar da ni, sai yace dayan ku idan yayi kokonto a cikin sallar sa, manzo Allah yace kirdadi abin da yake dacewa. An gane ko? Ka samu kenan ƙari ko rage yayi rinjaye a wajenka, shine anan manzo Allah yace sai ka cika abin da ya rage, sannan a ƙarshe kuma kai sujada biyu. Al hadith yawa, hikima ta biyu shine kasancewar shar'anta ma al'umma irin wannan abubuwa da suke faruwa. In ba dan wannan abu ya auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kaddar cewa a yau za ka yi raukanuwa a cikin sallah, ba za ka san ba cewa menene ya dace kai. To amma da yake al'amarin ya auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kaga wannan shar'anta ma al'umma ne har zuwa kiyama. Duk lokacin da muka samu irin wannan raukanuwa a cikin sallah, to ga yanda zamu yi mu cike gurbe. Na uku shine kuma wato shine lallashi da ɗebe kewa game da muminai, dan karka ga cewa ka samu wata tawaya ne a cikin imanin ka da komawa da baya, ga ka kana raukanuwa a cikin sallah. Gaba ɗaya wanda ya zo mana da sallar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma yayi mantuwa a sallar. An gane ko? In har kana ganin cewa wani abu ne wanda yake na tawaya a cikin imanin ka da komawa da baya, to wannan yana nuna maka, yana baka hakuri, yana ɗebe maka kewa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi raukanuwa a cikin sallah. Al hadithu sadisu ba'da al mi'a, an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala salla bina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ihda salatayn ashi. Qala ibn Sirin وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكع عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن إمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. واتو محمد ابن سيرين الله يجيك أنسا واندا ينادغ تكين كبار التابعين انتت شمباوانينا أنس المالك دومي ينادغ تكين بايندا خالد ابن الوليد واتو يريبتو أوتا داغادا أكي واندا أكي كرنشدا أين التمر. An gane ko? Ainu Tamr wato wani wuri ne wanda yake wajen Iraki, wani gumurzu ne muminai suka yi anan, suka samu galaba da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suka ribato bayi wanda shi Ibn Sirin yana daga cikinsu. wanda kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya albarkace shi da yawan ilimi, domin yana daga cikin waɗanda suke masana a cikin tabi'ai. Shine ya rawaito wannan hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, wannan daga Abu Huraira. Abu Huraira ke cewa sallabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ihda salatayil ashiyi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana ɗaya daga cikin salloli biyu na yamma. Shi lafazin al-ashi shine malam yace ma baina zawali shamsi ila ghurubiha, daga gushewar rana har zuwa fadawar ta, wannan shine ake kira murici. Don haka in aka ce murici, in asha biyu da minti goma rana take karkata, to murici tayi. An gane ko? Kenan daga wannan lokaci ana iya cewa a al'adance ina wuni, ba su kasancewar ba cewa sai an yi sallah ta azhar ta karhe biyu ko bayan la'asar za a ce ina wuni a al'adance. In dai aka ce al'ashi murici, a ka'ida kenan in dai rana ta gushe shi kenan murici ta yi. To shine anan yace sallabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ihda salatayil ashi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ɗaya daga cikin sallolin murici. Muhammad ibn Sirin yake cewa wa sammaha Abu Huraira, Abu Huraira ya ambata mun wace sallar ce, yace walakin nasitu ana, yace sai dai fa na manta. Kaida anan malamai suka ce idan marwayci ya manta wani abu a cikin riwayar sa, baya nuna cewa gaba daya riwayar sai a watsar da ita, musamman in ya kasance abin da ya manta ma baya da wani alaka da hukunci. Yanzu anan sanin cewa azhar ce ko la'asar ce, babu wani hukunci tattare da ita. Shine yace wa sammaha Abu Huraira, Abu Huraira ya ambata mun ita, yace walakin ni walakin nasitu ana, yace sanadi na manta. Fa salla bina raka'ataini, Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mana raka'a biyu thumma sallam, manzon Allah sai ya salamci. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid, manzon Allah sai ya tashi yaje wajen wani kututture na dabino wanda aka ajiye shi a gefen masallaci. Lafazin ma'ruda an ciro shi ne daga al'arab, in aka ce al'arab shine kenan kura. Wannan kututture na dabino yana alƙiblar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace faqama ila khashabatin ma'ruda, manzon Allah sai ya tashi zuwa wani kuri, an gane ko, icce na dabino ma'ruda wanda aka ajiye shi a gefen alƙibla ta masallaci. Shine yace fataka alaiha ka annahu ghadban, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kishin gide akan wannan icce. Ka annahu ghadban, ka ce manzon Allah yana cike da fushi. Lafazin ghadban mutumin da yake gaya a wajen fushi, in ka ce ghadib ne fushi kenan, ghadban wanda yake cike da fushi. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa, shine yace ka annahu ghadban, ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cike da fushi yake, domin shi mutumin da yake cikin hali na fushi daga ka ganshi ba zai boye ba. Hausawa muke cewa labarin zuciya a tambayi fuska, zaka ga cewa mutum na daure fuska, zaka ga cewa kwata-kwata yanayin shi dai ba kamar yanda aka sani ba. Wannan kuma hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan fushi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan kar kai tsammanin wani ya taba shi, a'a, irin wannan tawaya da ya samu a cikin sallah shine abin kawai jikin shi bai bashi ba. Shine yace wa waba ayadahu al-yumna ala al-yusra, manzon Allah ya dora hannun shi, an gane ko, me ake nihi da al-yada anan kenan al-kaf, ya dora tafin sa wanda yake na dama wato akan nahagu. Wa shabbaka baina asabi'i, manzon Allah ya sarka tsakani ya tsotsin shi yayin haka. A takaice da ya raka'a biyu ya salamci sai ya koma can kan iccen wannan, manzon Allah ya yi kishin gide tafukan shi, manzon Allah sai ya musu haka, sai ya dora kuncin shi akan haka. shine a wannan lokaci yake cewa wa kharajati sara'anu min abwabil masjid, wato ɗan aci da maza kenan masu gaugawa tuntuni sun fita daga kofofin masallaci, kowa ya fita tunda an riga an sallanci. Lafazin sara'an jam'i ne na sari, an gane ku jam'ul kasra ne, shine yace wa kharajati sara'anu min abwabil masjid, masu gaugawa wanda in an sallanci tuntuni kawai sai su fita su je sha'anin su, tuntuni sun fita daga kofofin masallaci. Faqalu, junan su sai ringa fada ga juna, su waɗanda suka fita, kasurati sala, washin sallace ta ragu, su dai junan su yana tambayar juna, kasurati sala, shin salla ta ragu ne, ta dawo raka'a biyu. Wa fil qawmi Abu Bakr wa Umar, a cikin waɗannan jama'a waɗanda suka yi wannan salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai Abu Bakar da Umar, Allah ya yarda da su. Fahaba an yukallimahu, sai suka ga kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su iya masa magana ba, musamman ga abin da ya shafi irin wannan ibada, saboda kasancewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya zuba masa kurjini na musamman. In aka ce kurjini shine a larabci ake kira haiba, in aka ce haiba kana son musan mutum da kaunar shi da girmamawa da darjantawa ya cika zuciyarka, san da kake mai da kauna da girmamawa wani lokaci baka iya mishi magana. To haka sahabbai suke ganin mutunci da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman waɗannan manyan sahabbai wanda su sun fi kowa sanin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine anan yace wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar, a cikin jama'ar wato akwai Abu Bakr da Umar. Fahaba an yukallimahu, suka ji tsoron su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana, ma'ana saboda kurjinin sa. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi qul, a cikin waɗannan jama'a akwai wani mutum wanda akwai tsawo game da hannayensa, ma'ana yana da tsawon hannu. Yuqalu lahu zul yadayni, ana ce da shi zul yadayn, haka ake masa laƙabi, an gane ko? Ba laifi idan mutum yana da wata sifa a gangan jikin shi za a iya masa laƙabi da wannan sifa, amma in har ya kasance wannan laƙabi babu aibantawa da muzantawa, kuma a tabbatar da cewa baya samun damuwa game da wannan laƙabi. Abu na uku, ya kasance kuma ba za a san shi ba, a gane shi dole sai da wannan laƙabi. Shine anan shine yace wa fil qaumi, a cikin jama'ar rajulun akwai wani mutum, fi yadayhi qul, akwai tsawo game da hannayensa, ma'ana yana da dogayen hannu. Duk da cewa anan abu ne wanda yake haƙiƙi, wasu malamai suna nihin in aka ce wane yana da dogon hannu, abinda ake nihi mutum ne mai yawan kyauta, kinaya ce, an gane ko? Kamar misali a ce ai murhun gidan suwa ne, to ka gare shi da yawa, abinda ake nihi mutane ne waɗanda suke masu karamci, wadda tukunya ba ta sauka a dafa abinci a ba baki a ba mabukata, a larabci sai su ce fulanun kathirur ramat, wane ai mai yawan tukan murhu ne, ma'ana tukunya a gidan shi ba ta sauka. To shine anan in ka ji sun ce mutum yana da dogon hannu, a larabci suna nihin cewa mutum ne wanda yake mai yawan kyauta, to anan abinda ake nihi lalle yana da tsawon hannu, don haka ake masa laƙabi da zul yadayni, wanda a yau suna ne wanda ake rada ma mutum sai a ce zul yadayni, shi ma sababin abinda ya sa aka mai laƙabin ga abinda ya sa zul yadayni kenan, ban suna ba ne. Faqala ya rasulallah, shi zul yadayni sai ya ce ya manzon Allah, a nasita am kusratis sala, shin mantawa kai ya manzon Allah ko kuma sallace aka rage? Wani yakan iya cewa to shi me yasa baya ganin kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba komai ba yasa illa kasancewar kwadai gare shi dangane da ilimi, kwadayin ilimi ne ya sanya shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane ko? Shi wanda yake da kwadai akan abu to baya iya hakuri, kwadayin ilimi ne ya kai shi shi ya tambayi manzon Allah shin mantawa kai ya rasulullahi ko kuma sallace aka rage an gane ko am kusirati salatu shin ko kuma sallace aka rage qala sai manzon Allah yace da shi lam ansa wa lam tuksar yace ban manta ba kuma ba a rage ba a iya ya kine shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ban manta ba kuma ba a rage sallah ba anan shi zuliyadaini ya samu kenan tabbas cewa sallah dai ba a rage ba to amma akwai ihtimalin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mantuwa tunda dai magana rage sallah wannan ya koro dan haka a wata riwaya sai yace bal nasita yace bari dai ya rasulullahi kamanta an gane ko da ya tambaya mantawa kai ko kuma ragewa akai manzon Allah yace lam ansa wa lam tuqsar yace ban manta ba kuma ba a rage ba kenan wannan rashin ragewa wannan tabbas ne tunda ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan me ya rage kenan sai mantuwa dan haka sai yace bal nasita yace bari dai ya rasulullahi kamanta faqala sai manzon Allah ya waiwayo a wajen jama'a yace a kama ya kulu zuliyadai shin abinda zuliyadai ne ke fada haka ne cewa na manta faqalu na'am suka ce kwarai ya manzon Allah raka'a biyu kacal akai ka salanci me za a yi fataqaddama manzon Allah sai ya sauko daga kan wannan kututturan da biyu yaje mahallinsa na liman manzon Allah ya fuskanci alqibla yayi kabbara ta harama fa sallama taraka yazo da abin da ya rage sune raka'a biyu summa sallama sannan manzon Allah ya salamci summa kabbara bayan sallama sannan manzon Allah yayi kabbara wa sajada mithla sujudihi aw aqwal yayi sujada kwatance sujadar da yake yi ko kuma wanda tafi tsawo an gane ko kuma mafi tsawo ma'ana kwatancin sujadar da yake yi a cikin sallar shi ko kuma mafi tsawo game da haka summa rafa'a rasa sannan manzon Allah sai ya dago kansa fa kabbara a lokacin da zai dago kan yace Allahu akbar summa kabbara sannan kuma ya maida kan an gane ku sannan yayi kabbara summa sajada wa sajada yayi kabbara lokacin da zai je sujada ta biyu wa sajada misla sujudihi aw aqwal yayi sujada kwatancin sujadar sa ko kuma wato mafi tsawo thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago kansa daga sujada ta biyu wa kabbara yayi kabbara farubbama sa'aluhu thumma sallam so da yawa almajiran Muhammad ibn Sirin sai su tambaye shi sannan ya salamce qala sai ibn Sirin yace musu fanu bi'tu yace tabbas an bani labari an gane ko an bani labarin hadisi shine wanda ya rawaito hadisin wannan kenan shi Muhammad ibn Sirin ya rawaito wannan hadisi daga Khalid al-Hazza daga Abu Kilaba daga Abu Muhallab daga Imran ibn Hussein shine yace fanu bi'tu an bani labari anna Imran ibn Hussein Imran dan Hussein ya tabbatar mana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada ta raukannuwa thumma sallama yace manzon Allah ya salamci anan kenan karshen hadisin dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sujada biyu to shine yace fa rubbama sa'aluhu so da yawa almajiran Muhammad ibn Sirin sai su yi masa tambaya su ce da shi thumma sallam bayan wannan sujada biyu sannan manzon Allah ya salamci sai ya ce tabbas an bani labari shine Khalid al-Hazza daga Abu Kilaba daga Abu Muhallab daga Imran ibn Hussein Imran yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sujada ta rukunnuwa manzon Allah ya salamci a takeice wannan hadisi na nuna mana shine tabbacin wato mutuntaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda mantuwa take samun ne na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa kasancewar bambancin mu da shi in ya manta shi ba a tabbatar da shi akan mantuwar shi ubangiji ta'ala sai ya turo sako wanda yake na musamman an gane ko sannan a wannan hadisi zamu iya gane cewa wato yankewa game da cikar sallah tare da zaton cewa ta cika bayan tunawa ka dawo ka cika sallar ka wannan bayyaba ta ta misali sallah ce ta azhar da kai raka'a biyu sai ka salamci ka koma gefe kuna hira ko har ka fita daga nan ka fita masallaci arwallar kare ba ta warware ba sai ka tuna cewa raka'a biyu kai ko wani ya fadakar da kai cewa raka'a biyu kai duk hirar da kai da duk wani aiki da kai baya bata wannan sallah dawowa za ka yi mahallin ka in yaso sai ka yi gini ka fuskanci alƙibla ka yi gini ka zo da wannan raka'a biyu da ta rage sannan a ƙarshe in ka salamci sai ka yi sujada sujada ba'di kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi sannan wannan yana nuna mana cewa wato cewa tunatar da liman game da yin zance akan mantuwar da yi wannan bayyaba ta sallah kamar misali liman ya salamci daga raka'a biyu shi a iya tunaninsa sallah ta cika ba laifi akan iya ce masa liman sallah bata cika ba a biyu ne ka salamci an gane ko a wannan lokaci in ya yarda ya tabbatar da haka to sai ya tashi ya ci kowannan raka'a biyu idan kuma yana kokonto anan ba laifi yakan iya tambayar wasu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi jama'a shin abin da zuliya dai ne ya faɗa gaskiya ne suka ce kwarai sannan wannan yana nuna mana cewa wato kasancewar ita wannan sujada ta raukan nuwa sujada ce kamar ta sallah tunda me yake cewa kuma sajada misla sujudihi aw afwal kwatancin sujadar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko kuma abin da yafi wannan tsawo sannan kuma wannan na nuna mana ita sujada ta raukan nuwa wato a ƙarshen sallah take kasancewa an gane ku kenan a ƙarshen sallah in ma ta kasance kafin sallama wani lokaci ta kasance bayan sallama sannan kuma wannan na nuna mana a sanadiyar raukan nuwa da za ta kididdigu a cikin sallah sujada ba ta kididduwa in raukan nuwa goma kai a cikin sallah to sujada ɗaya ce za a yi wannan sujada biyu da za ka yi ita ce ta tsaya gaba ɗaya a matsayin wannan mantuwa da kai sannan wannan kuma na tabbatar mana cewa mamu mai biya ne ga limaminsa game da sujada ta raukan nuwa duk abin da ya kama liman ya kama ka na raukan nuwa ko da baka nan aka yi amma sharaɗin ya kama ka malaman suka ce ka samu raka'a cikakka in dai ka samu raka'a cikakka to duk abin da ya samu liman na mantuwa ya kama ka kabli ko ba'di ko da baka nan aka yi mantuwa kamar yanda anan sahabbai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mantuwar da yi sannan wannan kuma na ƙara tabbatar mana cewa sujada ta raukan nuwa ba a shar'anta maimaita tahiyya a cikinta domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada biyu manzon Allah sai ya salamci duk hadisan da suka zo babu ɗaya daga cikin su wanda ya nuna cewa a kabli ko a ba'di manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake tahiyya don haka hadisin da al-imamu Abu Dawud da al-imamu Tirmidhi da Ibn Jarud wanda suka rawaito daga Imran Ibn Hussein cewa kuma tashahada kuma sallam manzon Allah ya sake tahiyya sannan ya salamce hadisi ne wanda yake shadh hadisi ne da'if don haka al-imamu al-Baihaqi ya raunana wannan hadisi haka nan Ibn Abdul Barr haka nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah haka nan Sheikh Nasir al-Albani gaba ɗayan malaman nan sun tabbatar da cewa wannan hadisi hadisi ne shadh hukuncin hadisi shadh hadisi ne da'if don haka babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita tahiyya da yayi kabli ko yayi ba'di don haka ko malaman Malikiyya iya abin da suka tafi a suje magana mai rinjaye a kabli baka sake tahiyya a ba'di ce suka ce wakila yu'idu wakila la yu'id a wata magana suka ce zai sake yin tahiyya a wata fada suka ce ba zai sake ba amma rashin sakewar shine yafi inganci sannan wannan kuma na nuna mana cewa wato kasancewar anan wato shine ka'ida ta malamai da suka tabbatar da ita na cewa al-yaqinu la yazulu bishakk wato sakankancewa bata gushewa a sanadiyar kokonto akan irin wannan hadisai da makamantansu suka gina wannan ka'ida kasancewar anan a farko dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a iya yakinin sa shi kawai sallah ta cika amma da ya samu labarin tabbas cewa sallar nan bata cika ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ya tashi ya je ya zo da abin da ya rage sannan a karshe kuma ya sujada ba'adi dangane da ita sujada ba'adi wannan sujada ta rankannuwa wasu malamai sun tafi akan cewa matsayinta wato sunna ce mustahabba amma magana mafi rinjaye sujada ta rankannuwa kablu ko ba'adi wannan wajibi ce an gane ku tilas ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni me yake cewa faliya sujud sajidataini wa huwa jalis idan ɗayan ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shaytani ya zo masa ya rikitar da shi a cikin sallar shi hatta la yadri kam salla bai san ba cewa raka'a nawa yayi manzon Allah ya ce fa iza wajada ahadukum zalik idan ɗayan ku ya samu haka manzon Allah ya ce faliya sujud sajidataini wa huwa jalis yayi sujada sujada biyu halin yana zaune kaga lafazin faliya sujud anan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Sheikhul Islam ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala abin da ya tabbatar mana sujada ta raukannuwa wannan matsayin ta wajibi ne kamar yanda jumhurin malamai akan haka suke al-Imam Malik da al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Hanifa sun tafi akan cewa sujada ta raukannuwa matsayin ta wajibi ce to illa kasancewar malamai sun yi tafsiri suka ce ba a kowane lokaci bane takan iya zama wajibi dangane da barin abin da yake wajibi to sujada anan wajibi ce dangane da barin abin da yake sunna kenan matsayin ta sunna ne dan kar a samu wani ƙari anan ka bar abin da yake sunna a ce kuma wajibi ne sai kai sujada kenan an samu duriya akan abin da yake dan haka al-Imam Shawkani yayi bayani a cikin littafin sa As-Sailul Jarrar cewa kenan in abinda mutum ya bari na wajibi ne to a lokacin nan sujada ta zama wajibi in akan abinda mutum ya bari wato kasancewar sa wato sunna ne kenan anan matsayin sujadar sunna ce anan kuma zamu ƙara ganewa cewa ita sujada ta raukannuwa kablu ko ba'adi ba ta tsayawa game da rukuni daga cikin rukunin sallah kamar yanda ƙarin bayani zai zo an gane ku iya abin da yake farilla ko kuma ka ce wajibi shine akan iya ma sujada wanda wasu malamai suke kiran shi da sunna wanda take mai karfi sannan kuma a wannan hadisi kenan zamu gane ashe duk lokacin da mutum ya salamce kafin cikar sallah me ya dace game da shi kenan sai ya tashi sai ya harama ya ci ko abin da ya rage masa a ƙarshe in ya salamce sai ya sujada ba'adi misali da kai raka'a daya kawai sai ka zauna kai tahiyya sai ka salamci sai ka tuna cewa ashe kai raka'a da kai ko ne tunatar da kai kai kuma azhar ce ko la'asar sai ka tashi ka ciko wannan uku in ka ciko ta biyu kenan sai ka zauna kai tahiyya sai ka tashi ka ciko biyu in ka ciko biyun nan ka salamce sannan sai kai sujada ba'adi don haka ka'ida malamai suka ce duk mutumin da ya salamce kafin cikar sallah sai ya zo da abin da ya rage masa a ƙarshe sai ya sujada ba a duk kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ana al hadithu sabi'u ba'da al mi'a ana abdullahi ibn buhayna radiyallahu anhu wa kana min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim al dhuhr فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم عبد الله ابن مالك ابن بهينة Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallabihim az-zuhra ya musu sallah az-zuhra fa qama fi rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis da aka yi biyu maimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna yi tahiyya manzon Allah sai ya miki ya shiga ta uku suka masa tasbihi bai dawo ba kamar yanda yake cikin wata riwaya yi za a yi manzan sai suka tashi sai suka bi shi don haka ka'ida anan duk lokacin da kama limami tasbihi akan wata mantuwa da yake dawowa to kai baya dacewa ka zauna sai ka tashi ka bi shi an gane ko shine anan shine yace walam yajlis manzon Allah bai dawo bai zauna faqaman nasu ma jama'a sai suka tashi su ma suka miki kuma wannan ke nuna mana cewa duk lokacin da wurin da ya dace ka zauna kaman ta baka zauna ba sai da ka tashi ka miki to ba maganar ka dawo ci gaba da sallah zaka yi misali kai biyu ya dace ka zauna kai tahiyya a sallah mai raka'a uku ko mai hudu sai ka manta sai da ka miki tsaye sai ka tuna ashe kai baka zauna ba to abin da zaka yi sai ka ci gaba da sallah ba zaka dawo ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dawo ba shine yace hatta idza qada as-salah lokacin da ya gama sallah wan tazaran nasu taslima jama'a suna jiran sallama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da suke jira kawai ya salamce su salamce ni za a yi kabbara wa huwa jalis yana zaune manzon Allah sai yace Allahu akbar fa sajada sajdatayn ya kai goshin sa kasa yayi sujada an gane ko sujada biyu da ya sujada ya dago ya sake yin kamar inda a wuce riwaya da zai sujada yayi kabbara da zai dago yayi kabbara da zai koma yayi kabbara da zai dago manzon Allah yayi kabbara shine sai yace qabla an yusallima wannan sujada biyu da manzon Allah yayi kafin ya salamce thumma sallama sannan sai manzon Allah ya salamce anan akwai thumma tashahada thumma sallam kawai ci ayi thumma sallam manzon Allah sai ya salamce to wannan shine yake nuna mana cewa zama wannan na farko ashe ba rukuni bane ba daga cikin rukunin sallah don haka matsayin sa kenan wajibi ne wanda wasu malamai suna kilga shi a matsayin sunna ce daga cikin sunnoni na sallah waɗanda suke masu ƙarfi idan ka dauki irin su tahiyya irin su zama na farko a littattafan fiqhul malikiyya duka zaka samu wannan cewa a cikin sunnonin sallah suke an gane ko amma a cikin wasu littattafai abinda zaka samu waɗannan suna cikin wajibatus sala ko kuma mu kiraye su da sunan fara'idus sala to dan haka kasancewar su wancan sun ce sunnoni ne masu ƙarfi wanda a sanadiyar barinsu kablu ko ba an tana kama mutum to dan haka wanda suka ce a matsayin wajibi ne a sanadiyar barinsu kablu ko ba adi ta zama tilas akan mutum duka babu wani bambanci akan haka to shine anan kenan wannan zama na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari kenan shine anan kafin yayi sallama sai manzon Allah yayi kabbara yayi sujada guda biyu wanda ake kiranta sujada qabli gama qablin ke da wuya kai tsaye manzon Allah sai ya salamci to dan haka wannan shine yake nuna mana cewa kenan duk mutumin da ya bar zama wanda yake na farko ga iya abin da yake kan shi in ya riga ya miki ya rabu da kasa kenan ba zai dawo ba sai ya ci gaba in kuma ya riga ya dawo bayan ya miki ya dawo shine malamai suka ce anan a ƙarshe mi zai yi sai ya sujada ba adi saboda wannan tashin da yake kari ne an gane ko amma wata fada ce suka yi in bayan ka tashi in ka dawo ka zauna sallah ta baci sai dai ba mu san ba wani dalili ya bata ta kenan dan haka in kuma ka riga ka zabura zaka miki kai kuma alhali inda ya dace ka zauna ne malamai suka ce in guyoyinka da hannuwanka ba su rabu da kasa ba ba za a kilga ka ba akan cewa wanda ya tashi sai dai a ce kai niyyar tashi amma baka tashi ba dan haka kenan a ƙarshe kuma ba kabla akan ka ko ba adi wannan kuma yana nuna mana kenan duk sujadar da mutum zai yi wannan qabli ko ba a dudukawa da tasowa wato sai mutum yayi kabbara kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to dan haka kamar yanda bayani ya gabata ita wannan sujada kusan kala hudu ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ragi akwai kari akwai ragi da kari wanda mutum bai samu barin jayi akan ɗaya daga cikin su akwai ragi da kari da suke haduwa kuma ya zamanto mutum ya samu rinjaye kenan dan haka a ka'ida su wasu malamai suka tafi akan cewa kullun kawai iya abinda mutum zai yi sujada qabli zai yi ba maganar ba adi kamar yanda malaman Hanabila akan haka suke qabli kawai mutum zai yi wasu malamai suna ganin da'iman kawai sujada ba adi ce zakai illa kasancewar malamai suka yi bayani suka ce kowanne dai ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi kabli kuma yayi ba'di a wannan hadisi na Malik ibn Buhaina na Abdullahi ibn Malik ibn Buhaina mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada kabli a wancan hadisi na Abu Huraira mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada ba'di to dan haka kaida malamai sai suka ce abin da ya dace duk inda aka samu nassi cewa ga abin da manzon Allah yayi kuma ga sujadar da yayi to anan abin da ya dace kai sujadar manzon Allah yayi yanzu misali a wancan hadisi na Abu Huraira wanda manzon Allah ya salamce daga raka'a biyu da aka yi bi manzon Allah ya salamce kaga a ƙarshe da manzon Allah ya ci ko abin da ya rage wace sujada yi sujada ba a je saboda sai da ya salamce sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sujada a wannan hadisi na Malik ibn Buhaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sujada kabli yayi me yasa saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar zama wanda yake na farko wanda ake yin tahiyya a cikin shi kenan dan haka anan duk mutumin da ya bar zama daga cikin sallah kenan me ya dace yayi sai ya sujada kabli kenan kuma akwai hadisi kamar inda mutum yayi kari misali hadisin Ibn Mas'ud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu raka'a biyar da manzon Allah yayi raka'a biyar manzon Allah sai ya salamce da ya salamce ya sujada yayi sujada an gane ko manzon Allah ya salamce da ya salamce sannan sai ya sujada tunda da yayi biyar sai suka ce masa ya rasulullahi shin sallar a kara manzon Allah ya ce me ya faru suka ce raka'a biyar kai me za a yi manzon Allah sai ya limke kawagon shi ya fuskanci alƙibla sannan yayi sujada guda biyu sannan ya salamce kaga wannan yake nuna mana duk lokacin da mutum ya kara wata raka'a a cikin sallah me ya dace yi kenan sujada ba a duk kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kenan don haka a takaice a duk inda aka samu waɗannan kenan ga abin da ya dace mutum yayi amma duk inda ka bar wata sunna ko ka bar wani abu wanda yake na wajibi a cikin sallah wanda ake masa sujada to don haka malamai anan suka ce magana tabbatacciya kana da zabi in ma kai kabli ko kai ba'di an gane ko babu wani rinjaye akan haka ko kai kabli ko kai ba'di amma duk inda aka samu ga nassi a bayyane kaza ne manzon Allah ya bari kuma ga irin sujadar da yayi ko kuma kaza ne manzon Allah ya kara ga irin sujadar da yayi to abin da ya dace ka bi nassi abin da manzon Allah ya yi kai amma duk inda aka samu kai rage ko kai kari kenan ka bar abin da yake na sunna wanda kuma babu wani nassi bayyananne akan haka malamai suka ce kana da zabi in ma kai kabli ko kai ba'di duka ta tsaya matsayinta yanzu misali kamar mutumin da ya bar sura kaga ai ba mu samu ba nassi sarihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sura kuma ga sujada da yi kenan anan duk mutumin da ya bar sura me ya kamata yi yana iya yin kabli kuma yakan iya yin ba'di yakan iya yin kabli ko yayi ba'di ko kuma misali mutumin da ya kara sujada maimakon kai sujada biyu sai kai sujada uku duk da cewa karin bayani zai zo akan irin wannan akan wannan mas'ala na cewa koda da in akan mantuwa mutum ya kara sujada da sauransu wasu malamai suka ce ba maganar kabla akan sa ko ba'di illa a takaice dai wannan babi hadisai biyu malam ya zo mana da su wanda insha Allah ta'ala sun isa su zame mana jagora akan gane sujada ta raukanuwa a can dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salamce kafin cikar sallah ya zo da abin da ya rage sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sujada ita ce sujada kenan ba'di haka kuma a hadisin da muka yi ishara na Ibn Mas'ud wanda yana cikin sahihai da ya raka'a biyar aka ce masa shin ya rasulullahi ka kara sallah yace haka ne kannan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sujada ba'di sannan kuma a wannan hadisi na Abdullahi ibn Malik ga ya ragi ne amma mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kenan sai ya sujada kabli don haka malikiya ita ce ta hada kan hadisa suka ce inda ka fuskanci cewa rigi kai a cikin sallah suka ce abin da ya dace kai sujada kabli kamar yadda manzon Allah yayi a rigi da yana inda ka fahimci cewa kadi kai to abin da ya kamata kai sai kai sujada ba'di in kai haka kenan kai aiki da dukkan hadisan gaba daya maimakon malaman da suka tafi akan cewa kullun kawai kabla ake ba ba'di hakanan waɗanda suka ce a kullun wato ba'di ake yi wato ba maganar kabli na insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk نعم السلام عليكم